shibti ki chaktau mankir nantamar na mi li mukumbulti koi shashi aliyekin nar aiki wasu tafir dati amba manin ruba shikun kuma amukumar ruba bi kuma mawulir bi amba mucirin arci char ngunda liwagu mepur aiki kinam in gwanar lafiya liwagu ba ko kuma na dauta char li ne gaba dayan kun wahala jalawal mun kumbulti li namina wato gunti fete rukumbulta yesu na cin shugaba ka liyo jalidar aikin da char mun kumbulta tefire san sani wa azi ar liyo ar koyar wanda tefime arata dukkan su mun kumbulta arketin arinda cika gyanda kaya lalle na kowane fi aiki saboda jali don na tunsum li char anlati char mun kumbulta tusum yar kungasin tafi aiki wasu kinam in kuma ta fi su guba li yesu ni li wahala sosai